بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يوم لاربا 28 ga watan Jumada Tsani hijira tana da 1445 wanda ya dace da 10 ga watan 1 miladiya tana da 2024. Za mu shiga darasin sira a littafin Ash-Shifa bi tarifi huquqi al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تاجي. يجي وأن عائشة رضي الله عنها أرويت لك سيدتنا عائشة رضي الله تعالى يتبتع قريتا قالت تشي إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. Tace in kunna, mana innahu mukhaffafatun min as-sagira, suke cewa da damiru sha'an ba. In kunna, yadda lamarin yake, kunna ala Muhammadin, mu iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun kasance lanam kusu shaharan, muna zama wata guda, ma nastauqidu naran, ban hura wuta a gida ba kwata kwata, wutan da za a hura a ce za a dafa abinci. In huwa, ai ma huwa, ba wani abu da muke ce illa tamru wal ma'u, sai dai dabino da ruwa. Wa'annan baƙaƙe guda biyun su muke ci sai mu yi wata guda a haka. Kaga zudi haka zudu. Wan Abdurrahman bin Auf arwayo daga sayyidina Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu yace halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubzi sha'irin, da shi da iyalan gidan shi ba su taba koshi gaba ɗaya a cewa an koshi a gidan manzo Allah daga wainan sha'ir ba, balle ma wainan alkama. Kaga ai shi sha'ir yana ƙasa da alburu, to sha'ir din ma ba taɓa ci a ƙoshi ba, balle a ci ainihin waina mai kyau na alkama har a cewa an ƙoshi gida gaba ɗaya. Wa an Aisha arwayo daga sayyidatina Aisha wa Abi Umama wa Ibni Abbas duk sun ruwaito na hauhu kwatan kwacin wannan hadisi. Kala Ibni Abbas, Abdullahi Ibni Abbas ya ce kana rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yabitu yana kwana, huwa wa ahluhu, da shi da iyalan shi, al-layaliyal mutatabi'a, yana kwana darare a bibiye, ma'ana ba dare ɗaya ba dare biyu ba, tawiyan yana nade cikin shi da shi da iyalai saboda yunwa. La yajiduna asha'an, ba su samu abincin maraice ba. Kaga ba a ci na maraice ba ya nuna ba a ci na ranan ba ma. Ma'ana ka san abincin maraice shine mai hatsari, wanda in ka kwanta da yunwa, yunwa zai iya shiga jikin mutum. Amma na safiya ko baka ci ba za a lallaba da ɗan ruwa da me, to har na maraicen ba a ci ba, za a naɗe kayan ciki a kwana da yunwa. Wa an Anas arwayo daga sayyidina Anas radiyallahu anhu kala yace ma akala rasulullah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci ala kuwanin akan cebur ba, irin a ɗaura abinci a sama a hukan kujera, saboda wai kar ma a ɗan matse cikin wani waje bai cika ba, to manzo Allah bai taba yin haka ba, bai taba ci akan irin wannan tudun ba. Wala fi sukurrujatin, manzo Allah bai taba cin ainihin abinci a cikin irin wannan ɗan akusa ƙanana ɗin nan ba, irin wani wai za ga an ɗauko wannan na ɗan alkabab, wannan na ainihin sufura, wannan na kaza, to Annabi ba ruwan shi da wannan abinci iri ɗayan an ci ya isa. Irin wannan ƙananan filet ɗin manzo Allah bai taba cin abinci a cikinsu ba. Wala kubiya lahu murafiqun, yace ba taɓa marwaina ma muraƙiƙun, abin bushewa ba a ce wai a sirfa a bushe a gyara sannan wai a niƙa laushi a yi waina, ba a yi, kawai yadda aka ɗauko hatsin haka nan da ainihin dusan shi za a niƙa, kawai a je a yi ainihin gurasan. Gashi nan dai wala ra'a shatan samiɗan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai taɓa ganin ma shatan irin akuya ko rago samiɗan, wanda aka ainihin tandaji, wanda aka yi masa tandaji ba, wanda aka sa shi a ainihin irin tandero ɗin nan, wato wanda ake samit, in an yanka ragon za a samu ruwan zafi sai a zuba mar gashin nashi ɗin, sai a saɓule gashin, ba za a cire fatan ba, an saɓule gashin sai a buɗe cikin a cire ainihin dattin cikin kamar su hanji da sauransu, kawai sai a sa shi wa gun ya dafu luf gaba ɗaya, kamar yadda yanzu ake yin tandero ko me ake cewa, wanda kawai za a gasa ragon gaba ɗaya sai a zo a ajiye muku shi, kawai ka ci inda kake so, to Annabi shi bai taɓa ganin wannan ba. ya gani ma bai taɓa gani ba balle a ce shi ma ya shiga irin wannan walimar an ci da shi. Wa an Aisha radiyallahu anhu anha arwaito daga sayyidatina Aisha yarda Allah ya tabbata a gare ta tace inna ma kana firashuhu sallallahu alaihi wasallam kadai shimfidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi wanda yake bacci a kai adaman fata ne hashuhu abinda yake ciki kuma wato ainihin katifan fata shine katifan hashuhu abinda yake cikin shi kuma lifin kaba ne yanzu misali ba mutum zai samu kelle ne kyau sannan sai a jollof a ciki mai laushi a saka ba to shi ainihin abinda za a sa wannan kyallan shi ainihin fata ne kai dai fata ba zance ni ima a cikin fata ko fatan da aka riga aka je mai sannan kuma da aka ainihin nade fata aka dinke abinda za a tura a ciki kuma kaba ne kaga ai kaba ba zancen wani laushi ko ainihin ni'ima a cikin ta wa an Hafsa radiyallahu anha arwaito daga sayyidatina Hafsa yarda Allah ya tabbata a gare ta kana ita kuma tace kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ko fi baiti ya samu ko yawa fi baitihi ba yawa firashuhu firashu rasulillahi shimfidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi baiti a dakin shi ya kasance mishan irin bargo ne na gashi eh mishan bargon gashi tasmihi sintaini wanda za ta ninka mar ninki biyu kaga ita Aisha ta faɗi na dakin ta to ita kuma Hafsa bargo ne na gashi wanda za ta linka shi ninki biyu fa ina ma alai sai bacci akai wa sanainahu lahu laylatan wani dare sai muka linka mishi bi 40 linki hudu da yake bargon mai girma ne da muka zo linka muka ce bari ya dan ji laushi laushi sai muka linka mar sai muka ƙara linkawa ya zama hudu kaga gurgurdan linki gurgurdan tudu da laushi to da muka linka mar ya zama hudu falamma asba ya inda yayi gari kada sai ya ce wai ma farastu muliyal laylata wai me kuka shimfida min ne a daren da ya wuce din nan wa zakarna zalika la muka ce ya rasulullahi in shimfidan naka ne mun ƙara linkawa ne ya zama hudu fa kala sai ya ce rudduhu bi hali kuma yi da shi yadda yake da linki biyin ya isa fa inna wada'atahu taushin wannan linkin da kuka yi mana anni laylata salati a daren jiya nan ya hana ni ainihin adadin salloli na da nake yi saboda haka a mai da shi yadda yake da yadda kawai zan dan yi bacci kadan in tashi in ci gaba da ibadata wa kana yanamu ahyanan ala saririn kuma ya kasance wani lokaci yana bacci akan gado amma bari ka ji irin gadan mazbulin shi gadan abin sakewa bi sharidin da ainihin kaba kaba za a sake akan gadan wato gado ne haka amma sai a yi sakan kaba kaman tabar ma na karamno haka shine a shimfidi akan gadan shine kaman shimfidan gadan hatta yu asiya fi jambi har in ya kwanta ma yana ainihin alama a jikin shi kaga ba zancen ni'ima yanzu ba gado ana yin katifa ana yin dullub ana yin waye ba shi abin da za a sa kan gadon shine sakan kaba wanda in ya kwanta ma ya tashi har za a ga alaman jikin shi yayi irin wannan alaman kaba din aha wa an Aisha radiyallahu anha arwaito daga sayyidatina Aisha yarda Allah ya tabbata gare ta kare tace lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an cikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika da koshi ba kaddu ko so dai a cewa annabi ya ci abinci ya koshi bai taba yi ba walam yabussa shakwa ila ahadin kuma manzo Allah bai taba kai koken rashin abinci zuwa ga kowa ba wai rinka ce tab yau fa ce fa ne ya kare kuma gashi ba ko kobo ya za a yi annabi bai taba yin wannan ba ba ruwan shi akwai a ci babu ai hakuri kawai wa kanatil faqatu ahabba ilayka kai in ma kai talaucin kake tsoro to shi talaucin ma yafi soyuwa zuwa gare shi minal gina daga ainihin wadata din wa in kana la yazallu ja'ian yadda lamarin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dowa yana wuni ja'ian yana jin yunwa yaltawi dula lailati sannan da daddare ma zai zarce da wannan yunwan har yana ainihin makyarketa yana juyawa saboda ai dula lailati tsawon daren shi minal ju'i daga yunwa ya wuni bai ci ba ya kwanta yana juyi saboda ciki ba komai yana jin yunwa sannan kuma wannan din falagiyam na uhu siyama yaumihi bai hana shi azumin yinin shi ba shi yasa malamai ma suke cewa wannan fa duk yana yi saboda tarbiyantar da iyalai ne amma shi dama ya ce na kasance ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda haka shi yunwa da koshi din ba matsala bane a wajen ma'aiki Aisha tace kuma a wannan halin fa bari ka ji walau sha'a da ya so sa'ala rabbahu da ya roki ubangijin shi jami'a kunuzil ardi baki ɗayan taskokin kasa dukiyar duniyar nan gaba daya yace yana bukata da Allah ya tara mar wasu mariya da ƴaƴan bishi na ainihin taskokin da ƴaƴan bishin kasa gaba daya waraga da Aisha da ni'iman abincin ainihin kasa gaba daya da ya so da Allah ya tara mar gaba daya amma a wannan halin ne yake wannan shi yasa malamai suke cewa zudu shine ka samu ka kora ba ka rasa ka zauna kai hakuri ba ka rasa ka zauna wannan saburu kenan saboda ba mamaki in ka samu din ba za ka kora ba yawwa ka ji yanzu da ta gama fadan zuhudin sai ta ce kuma a halin da yake ciki ga irin halin ba irin yanzu bane ka bubbuga ka dinka hular ba siya ba ka nemi durin wulbaran babu me ka zo ka zauna kai tagumi wannan ba zuhudi bane kawai ba san halin da kake ciki bane sai ka samu ka kora ware kuwa wala kar kuntu abki lahu Aisha tace har ma hakika na kasance ina kuka lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan saboda tausayi mimma arabihi na abin da nake gani tare da maiki wa an sau biyadi ala badin har wani lokaci na shafa cikin shi da hannuna mimma bihi min aljui saboda abin da yake tare da shi na yunwa wa qulu sai nake ce mishi nafsi lakal fida ya rasulullahi raina fansan ranka ne law taballagta min ad-dunya da ka riki guzuri daga duniyar nan na mimma ya kutuka abinda zai ciyar da kai da zaka dauki na cefa ne da abinda zaka cika sha ka aini dan bukata mana sai ya kulu sai ya ce ya Aisha yake Aisha ma di walid dunya ni kan mi hada ni da duniyar nan ai ba ni ba duniya ba ruwa na da ita yace ikhwani min ulil azmi yan uwana daga mabota ainihin mabota kuduri minar rusuli daga manzanni sabaru sun yi hakuri alama huwa ashaddu min haza a bisa abin da yafi wannan tsanani idan kin karanta tarihin manzannin da suka gabace ni a akwai wanda suka shiga tsanani fiye da wannan fa madau ala halin suka shuɗe a bisa halin da suke ciki fa qadimu ala rabbihim suka gabata ga ubangijinsu fa akramu ma'abahum ya girmama makomansu wa ajizara sawabahum ya gwababa ainihin ladansu yanzu ka tambayi annabi isa mana shi annabi isa ba shi da daki ba shi da kwano ba shi da shimfiɗa kawai inda dare ya mar nan ne dakin shi fatan jikin shi shine shimfiɗan shi hannun shi shine kwanon shi haka kawai yake tafiya ba shi da abin hawa kafan shi shine abin hawan shi haka ya kai har ya tafi to haka nan dai akwai annabawa ko wanne ka karanta tarihin shi sai ka ji ya shiga ainihin abin da ya wuce wannan din yace to ya ni kuma ba zan yi hakuri da wannan ba yace fa ajiduni saboda haka ni sai na samu kaina astahi ina jin kunya in tarafatu idan na ni'imtu na nemi in ni'imtu fi ma'ishati cikin rayuwata cikin abinci na ace ina cikin ni'ima an yukassara bi zaban dunahum a takaita min dunan kuma bayan su akai ni ainihin kasa da su kaga wannan aji tawadu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi shine khairu khalqillahi babu wani abin da zai har a ce wai yau ya koma kasa da wani amma a hakan sai yake cewa ina jin kunyan kar aje ranar tashin kiyama in samu kaina kasa da su wa ma min shay'in huwa ahabbu ilayya yace ke Aisha ni fa yau duniya babu wani abin da yafi soyuwa zuwa gare ni min al-luhuqi bi ikhwani na cewon in risku da ƴan uwana wa akillai da kuma badadaina qalat aisha tace fa ma aqama ba'du illa shahran manzo Allah bai zauna bayan mun yi wannan maganar bai zauna tsawon lokaci ba illa shahran sai wata ɗaya kawai hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam har aka karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah samu dace